zafi dan maka hannu bai rike kyautar nan Sana gaya mko tui bashide jipadi
Dori
Na asa mazai asa karmu kumbale ma asho kutadi
Amsa
Na ikira amsa menita kuwa sanu karje padi
Duba
Na ya haka mbuda kalo denkyo timine zana padi Baiti saurara karaka basa mene kana padi
So karka wuce duba an ka da gwanin kwallo filin nami yake babba mata daga sun billa kowa zai biye duba
wai
ga babba me yawan bumba ita ce a gaba
shin asali daki yake na roga kuma an bani mai ji saurara dan ka samu banin tadi
shi wannan sai madagar kuwa kun ga ni kun san ne lalle ina buga garuwa bani da magudi
Shut up.